Sayyada gobara bauta, Sayyada mulkin sarauta, Sayyada sirrin wadata, Sayyada mulkin kadaita, Sayyada hutun akuda. Sharifiya yara annabina, ummul lisa'il la alamina. Nake yabo gurin san shugabana almufutar sanyi idona yau kuma so nake na wake yarsa wadda ta zamto zo karfi kinsa ina nufin fadin mafatisa ummul lisa'il la alamina sharifiya yara annabina ummul lisa sandan asaiti ga wanda ya ban sake sanin santi Muhammadu Rasulullah shugabana salam alayki umma abiha ya kakar sa'abul kutuha ya bone ke sanyi ba fasaha kila wili yara annabina sharifiya yara saban juko da waiba kan sura bintu bangani ba wacce ta kai sayyadar munana kece wadda abban kike kiranki ummi sado mun bai da kamar kin shi yana zuwa har cikin gidanki kira kuke sabira so da gauna kike dagata kan kece shugaba ta mata har da mazajen bintin nabina kinta karima baki da tsoro ku jama'a ku dan yi sauraro wata yar kissa yanzu zana rairo ku gana sayyada yar shugabana sai Abu Jahil mai baki na hali ya samu haifa a wuyan nabina sai aka je aka fada wa binta tana zuwa ta sa hannayenta ta dauke wannan abin kazanta kai zinuwa ga wanda ya yi litina sharifiya yara annabina ransa a kunci ta kara cewa Allah ya la'anci wanda ya ci sarafin ubana kuma koge zaudin tubata yoba kai gado irin na daha babba tamkar ya fadi mani banji yoba ummul lisa'il la alamina san ummu karima ni yusuf umar na so sinima bazan daina ba har ajalina manzo ya fada wanda ya cuci yata to tabbas ni din ya cuta wanda ya cuci shugaban halitta kiyama cikin wuta za ya zauna sharifiya yara annabi sa'ila alamina ya sai
Sirin usulin garkuwata, taurayi nan muke yayin